الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 22 ga watan Sha'ban hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1440 wanda ya dace ma 28 ga watan hudu shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabul fada'il darasi da ya gabata mun zo ƙarshen baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ƙarfafa wajibcin zakka wanda bayani ya gabata zakka rukuni ce daga cikin rukunin musulunci wanda musuluncin musulmi baya tabbata ya inganta dole sai ya gina shi akan waɗannan ginshiƙai guda biyar wanda hadisi na ƙarshe a baban shine hadisin Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda wanda bayani ya gabata akan sa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mana bayani game da nau'i na azaba wanda Allah ya tanada a yinin alkiyama ga duk mutumin da ya mallaki dukiyar da ke da zakka a cikinta kuma ya zamanto baya fitar da zakka shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a farko ya nuna mana duk wanda ya tara kudade zinare da azurfa da duk abin da yake kama da haka ya zamanto ya taskance wannan dukiya baya fitar da zakkarta to ga azabar da za a yi masa a yinin alkiyama wannan dukiya za a saka ta a wutar jahannama idan ta yi jajjawur bayan dama an kalile ce ta koma wasu alluna ita zinaren da azurfa manzon Allah ya ce za a fito da ita a ringa yi masa lalas ma'ana a ringa dadana masa a goshi da haƙarƙari daga dan baya a cikin yinin da gwalgwadansa manzon Allah ya ce shekara 50,000 haka za a ci gaba da yi masa wannan azaba idan an gama hisabi sannan a nuna masa makomarsa in ma aljanna idan Allah ya rangwamta masa ko kuma wuta idan Allah bai yafe masa ba to wannan azaba da za a yi masa gwalgwadan tsawon shekara 50,000 wannan abin da ya shafi ne laifinsa kawai na rashin fitar da zakka haka manzon Allah sahabbai suka tambaye manzon Allah suka ce ya rasulullahi shi kwa ma'abucin raqum ma fa yace ma'abucin raqum ma raqum man da suka kai zakka mutum baya fitar da zakkar su manzon Allah yace to a ranar kiyama za a zo da waɗannan raqum ma cikakku ba abin da zai bace daga cikin su manzon Allah yace shi wannan ma'abucin raqum ma za a shimfida shi a wani fili wanda yake haƙo manzo Allah ya ce waɗannan raƙumma za su ringa cizansa su ringa take su da takon su manzo Allah yace idan an kuro su sun take shi karshen su in ya kai kuma sannan sai a dawo da su hallo in sun dawo hallo sai a maida su manzo Allah yace a cikin yinin da gulgudan sa tsawon shekara 50 waɗannan raƙuma za su ringa take shi suna cizan sa sannan aka tambaye shi aka ce ya rasulullahi shanu fa da kankanan dabobi manzo Allah yace su ma haka ne duk wanda ya mallaki shanu ko kankanan dabobi tumakai da awakai baya fitar da zakkar su manzo Allah yace shi ma a ranar kiyama za a shimfide shi a ƙasa wadda take ta haku waɗannan shanu za su zo suna cike dire da saniya ɗaya ba za a rasa ba a cikin shanu manzo Allah yace babu wadda take mai lauyayyen ƙaho imma saniya ce wadda take da lauyayyen ƙaho to a ranar kiyama Ubangiji subhanahu wata'ala zai miƙe ƙahonta kuma manzo Allah yace babu mai karyayyen ƙaho kuma babu wadda take sungululun marar ƙaho gaba ɗayan su za su zo manzo Allah yace za a shimfida shi a ƙasa wadda take ta haƙo waɗannan shanu da waɗannan awakai da waɗannan tumakai za su ringa take shi da kohotun su kuma suna sukan shi da ƙahonsu manzo Allah yace a yinin da gulgudan shi shekara 50 idan an gama hisabi sannan a nuna masa makomarsa in ma aljanna wato ko kuma wuta a takaice wannan hadisi azaba ce wadda take mai tsanani wadda Allah ya tanada ga duk wanda baya fitar da zakka wanda akwai hadisai da dama waɗanda suka kunshi irin wannan ma'ana wanda malam Bizu da wasu daga cikin su irin hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa cewa a ranar kiyama duk wanda baya fitar da zakka to Ubangiji subhanahu wa ta'ala wato zai sanya wani kumurcin maciji mai kahonni maciji wanda yake mai kura wanda maciji yana da kura to ya fi zafin dafi dafin shi mai narka jiki ne kai tsaye to a ranar kiyama wannan maciji zai nade masa wuya sai ya kama mukamukansa sai ya ce masa ana maluka ana kanzuka ni ne dukiyarka ni ne taskarka ma'ana abinda ka dinki mai baka fitar da zakka wannan maciji zai ci gaba da saransa Ubangiji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya karanta fadar Allah subhanahu wata'ala dake cikin suratul nisa wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahumu Allah min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa sharrun lahum sayudawquna ma bakhilu bihi yawmal qiyama walillahi mirasu samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir Ubangiji ta'ala yake cewa waɗanda suke ruwa game da abin da Allah ya ba su na fadlarsa ma'ana waɗanda suka mallaki dukiya ba sa fitar da zakka Ubangiji ta'ala yace kar su yi zaton wannan ruwa da suke cewa alkhairi ne gare su sai yace bal huwa sharrun lahu bari dai sharri ne da mugunta a kansu Ubangiji ta'ala yace kuma da sannu za a yi musu wato dan wuya da abin da suka yi ruwa da shi a ranar kiyama menene dan wuya shine ake kira da abauk to maciji ne zai zo ya nade wuyan a ranar kiyama ya kama mukamukansa yana saransa yana cewa ni ne dukiyarka ni ce taskarka ma'ana abinda ka tara na dukiya baka fitar da zakka to dan haka dai rashin fitar da zakka babban hadari ne zamu tashi babi na gaba alal musannifu rahimahullahu ta'ala باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريدا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريدا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون مالم الله يجيكن سنا فتا واتو ونن بابي ني وند كي بياني كمدا وجبتين azumi na Ramadan da kuma bayani game da fadla ta azumi sannan da duk abin da yake da alaka da shi azumi a takeice wannan babi ya kunshi gaba uku gaba ta farko zamu ga dalilan da suke tabbatar mana da cewa azumin wata na Ramadan wato wajibi ne gaba ta biyu shine bayani game da fadla ta shi azumin gaba ta uku wato abin da yake da alaka da shi azumin kenan mas'aloli waɗanda suke da alaka da azumi sune anan wato insha Allah ta'ala zamu gani a ƙarƙashin wannan babi to dan haka muke ganin cewa a sababin gabatowar shi wannan wata mai albarka wata na Ramadan wanda iya abin da ya rage mana a yau kwana 8 ko kwana 7 domin yau muna 22 wato ga watan Sha'ban to dan haka muka ga ya dace anan mu ambata kamar misali wasu abubuwa kamar guda 10 waɗanda suke da alaka da shi wato wannan babi wanda kamar misali dan ƙara fada da bayani ne kenan akan abin da ya shafi shi wannan azumi wanda yake na Ramadan. Abu na farko shine muna son mu san ma'anar azumi. Idan aka ce as-sawm ko in aka ce as-siyam menene ma'anar sa a yaren Larabci kuma menene ma'anar sa a shar'anci? Abin da ya kai mu neman sanin ma'anar shi a yare na Larabci domin wannan Alkur'ani da Allah ya turo manzansa da shi yare ne wanda yake na Larabci dokokin da Allah ya shar'anta mana a cikin wannan Alkur'ani da wannan sunna ta manzansa sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan shi Larabci ne dan haka ya kamata mu san in aka ce as-sawm menene ma'anarsa a Larabci idan aka ce as-siyam a Larabci kamar yadda malaman loga suke fada suke cewa huwal imsaku anishay kamewa gabarin abu kamewa gabarin wani abu shine ake nini da as-siyam don haka a yaren Larabci duk wanda ya ja bakin sa ya kame baya zance to ana iya kiran shi sa'im ash-shahid akan haka shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ubangiji ta'ala ya fada ga baiwarsa maryam alaiha salam yace da ita in har kin ga wani ya tambaye ki yace ke maryam ke ba mai miji ba kuma ga ki da da ta ina kika samu da ubangiji ta'ala ya ce faƙuli ki ce da shi inni nazartu lirrahmani sawman ni na ci alwashin yin kawaici saboda ubangiji na falan ukallima al-yawma insiya a yau ba zan ma kowa zance ba ba wanda zan ma magana a yau kaga anan inni nazartu lirrahmani sawman me ake nihi da sawman anan bi ma ai sumtan shine kamewa gabarin zance don haka duk wanda ya ja bakin sa ya kame baya zance a Larabci to zaka iya kiran shi sa'im haka mutumin da ya kame gude ya tsaya baya motsi shi ma ana iya kiran shi sa'im don haka Larabawa suke cewa saman nahar ma'ana rana ta kame ta tsaya lokacin da rana ta kai tsakiya a idan medibi zaka ga tsaye take cak ba ta tafiya shine Larabawa suke cewa saman nahar ma'ana rana ta tsaya kenan ba ta tafiya kamar yanda wani mawaki ke fada shine Imru'ul Qais a cikin waƙarsa fada aza wa sallil hamma anka bi jasratin zamulin idza sama an-naharu wa hajjara. To haka mutumin da ya kame baya ci baya sha, to shi ma a larabci ana iya kiran shi sa'im. Duk wanda ya daina ci da sha kamar mai yajin cin abinci, a larabci ana iya kiran shi sa'im, amma a shar'ance ba za a ce masa sa'im ba. Shine kamar yanda wani mawaki yake fada, hatta idza salaka jumada sittatan jaza'a wa qala siyamuhu wa siyamuha. To dan haka wannan shine ma'anar sa kenan a larabci. Amma a shar'ance in an ce azumi, kamar yanda malamai suka yi bayani, shine suka ce al-imsaku anil akli wa shurbi wal jima' bi niyyatin khalisatin lillahi azza wa jalla fi jami'in nahar. Wato kamewa gabarin ci da sha da kusantar iyali da tacacciyar niyya saboda Allah subhanahu wa ta'ala, kuma a dukkan yini gaba daya. Idan aka ce yini a larabce ko kuma a shar'ance, yana farawa ne daga ketowar alfijir zuwa fadawar rana. Tun daga ketowar alfijir mutum ya kame gabarin ci da sha da kusantar iyali, shine saduwa da iyali tare da niyya saboda Allah. Tun daga ketowar alfijir kina har zuwa fadawar rana, wannan shine ma'anar azumi a shar'anci. An gane ku? Duk abin da za a kiraye shi da sunan ci ko sha ko saduwa da iyali, to tun daga ketowar alfijir har zuwa fadawar rana dole mai azumi ya nisanci waɗannan abubuwa, sannan kuma ya kasance tare da niyya, niyya wadda take tsarkakakka saboda Allah, domin azumi ibada ne, ibada ku ba ta inganta sai da niyya. Kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke faɗa, innamal a'malu binniyat. To haka can Ubangiji ta'ala yake faɗa a can cikin suratul baqara da yake cewa fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr, sai yace thumma atimmu siyama ila al-layl, sannan ku cika azumi zuwa dare. Kenan tun daga ketowar al-fajr, dare ko farkon sa shine fadawar rana, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana. Sannan abu na biyu shine abin da ya shafi fadala ta azumi. Dangane da fadala ta azumi, hadisai sun wuce a lissafa daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sai dai zamu wadatu da hadisai guda bakwai kadai waɗanda sun isa su nuna mana fadala ta azumi. Hadisi na farko na cikin sahihu Muslim riwaya ta Abu Huraira Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na cewa qala Allahu azza wa jalla, Ubangiji mai girma da ɗaukaka na faɗa, kullu amali ibni adama lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ubangiji ta'ala ke cewa dukkan aiki na ɗan adam, dukkan aikin ɗan adam Ubangiji ta'ala ya ce nashi, ma'ana duk abin da yake aikatawa na ibada nashi ne. Kamar yanda a wata riwaya sai ya ce alhasanatu bi ashri amsaliha, kyakkyawan aiki ɗaya idan ya aikata, Ubangiji ta'ala ya ce to zallinka masa wannan aiki sau goma. Duk abin da ya aikata, misali sallah ce, zakka ne, hajji ne, da'a ga mahaifa, sadar da zumunta, kyautata makautaka da sauran ayyuka na ibada, duk abin da ka aikata naka ne, Allah ya kayyade ga iyaladan da zai baka. Sai ya ce illa siyam, ya ce amma banda azumi. Sai ya ce fa innahu li, azumi nawa ne. To anan sauran ibadu da muke ba na Allah bane ba, nashi ne. Kamar yanda ya ce kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sallah da muke, da zakka da muke, da hajji da muke, da da'a ga mahaifa da muke, da sadar da zumunta da muke, dukkan wannan muna yin shi ne saboda Allah, ibada ce wanda muke yin ta saboda Allah. amma anan Allah sai ya ware azumi yace banda azumi azumi nawa ne micece illa menene hikima da Allah ya ware azumi daga cikin ibadu ya jingina zuwa kansa Allah ya yi haka ne domin ya nuna mana matsayin azumi da darajarsa wato a gunshi shine yace fa innahu li wato azumi nawa ne don haka malamai suna kiran wannan idafa idafatu tashrif Allah ya jingina azumi zuwa kansa domin ya nuna mana daraja ta azumi da matsayinsa kamar yanda misali idan ka dauka dukkan raƙun ma gaba ɗayan su mallakar wane ne mallakar ubangiji subhanahu wata'ala ne amma sai ya ware taguwar annabi salihu yace tashi ci fa qala lahum rasulullahi naqatallahi wasuqiyaha dukkan ɗakuna gaba ɗaya mallaka ne na ubangiji subhanahu wata'ala amma sai ya ware ka'aba yace daki na ci wa dahir baiti liqaifina wal akifina war ruk'i suyud anan dan ya nuna mana darajar wannan daki to shine anan yace illa siyam sai dai azumi yace fa innahu li azumi nawa ne yace wa ana ajzi bihi ni zan sakauta ma bawa na game da shi ma'ana ni kadai na san gulgudan iya abinda zan biya mai azumi a ranar kiyama sai yace fa wallazi nafsu muhammadin biyadihi manzo Allah yace rantsuwa nake da ubangijin da mallakar rayuwa ta ke hannunsa la khulufu fami sa'im manzo Allah yace ku tabbata duyin bakin mai azumi ma'ana warin da yake fita daga bakin mai azumi atyabu inda Allahi min rihil misk yafi almiski kanshi agun Allah subhanahu wa ta'ala warin da yake fita daga bakin azumi agun Allah subhanahu wa ta'ala yafi almiski kanshi shi wannan doyi da yake fita daga bakin mai azumi wato ba rashin tsabtace baki bane ba yake fitar da shi a wohintar uwar hanji ce game da ci da sha an gane ku don haka idan mutum ya dau lokaci bai ci ba bai sha ba to wani wari zai ringa fitowa daga cikin cikin shi wannan shine abin da yake fitowa don haka duk asuwakin da zaka yi baya gusar da wannan wari don haka anan malamai suka maida martani akan malaman da suka karhanta yin asuwaki da yamma ga mai azumi suka ce dan kar ya gusar da wannan doyin baki malamai suka ce a shi wannan wari na bakin mai azumi wato ba a bakin shi bane yake daga can cikin ciki ne yake tasowa to wannan wari na bakin mai azumi wanda yake fitowa daga bakin mai azumi agun Allah subhanahu wata'ala yafi almiski kanshi dan haka wannan hadisi yana tabbatar mana da fadala ta azumi domin Allah ya ware azumi daga cikin dukkan ibadu ya jingina zuwa kansa kuma yace shi kadai ya san iya gulgudan sakamakon lada na mai azumi a ranar kiyama sannan dalili na biyu hadisin da wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke fada hadisin yana cikin sahihai riwaya ta Abu Huraira Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa as-siyamu junna wato shi azumi garkuwa ne gabawa ma'ana yakan zame masa garkuwa game da fadawa cikin aiki wanda yake na alfasha duk wanda yake da shahawa ba shi da halin aure to manzo Allah ya nuna mana hanyar da zai bi domin ya kare kanshi game da aikin alfasha ita ce zina domin yin azumi yakan zame ma bawa tamkar daddaka zai kankanta masa shahawa wanda ita shahawa to dama abin da yake haifar da ita a jikin dan adam shine koshi ci da sha matukar mutun ya cika ciki ya ci ya sha to shahawa za ta motsa to shi ko mai azumi maganar shahawa ma bai taso ba dan haka anan azumi ya zame masa garkuwa game da fadawa wato cikin aiki na alfasha sannan babban garkuwar da azumi yake zame ma bawa shine tsakanin shi da wutar jahannama a ranar kiyama shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mana as-siyamu junna shi azumi garkuwa ne tsakanin bawa da aikin alfasha kuma garkuwa ne tsakanin bawa da wutar jahannama a ranar kiyama manzon Allah sai yake cewa fa idza kana yawmu sawmi ahadikum idan yinin azumin ɗayan ku ya kasance, ma'ana idan ɗayan ku ya wayi gari yana azumi. Manzon Allah yace fala yarfus, wato kada yayi miyagun maganganu. Idan aka ce arrafas na ɗaukan ma'ana biyu, ma'ana ta farko shine alkalamul qabi, zance wanda yake mummuna. Ma'ana ta biyu shine kusantar iyali. To shine ana manzon Allah yace idan ɗayan ku na azumi fala yarfus, kada yayi miyagun maganganu. Duk abin da ya shafi faɗin bakar magana da zagi da hayaniya, duka wannan da yi da mutane, wannan duka ba na mai azumi bane. Sannan yace wala yajhal, kada ya aikata aiki irin aiki wanda yake na jahilai. Ai wala yaf'al shay'an min af'ali ahli al-jahl, kar ya aikata wani abu daga cikin abubuwan da jahilai suke aikatawa. Menene abin da jahilai suke aikatawa? Hayaniya da jayayya da rikici da abubuwa waɗanda suke na wauta, wannan duka ba na mai azumi bane. Don haka anan a dunkule kana iya cewa wala yajhal, kar da yayi wauta, ma'ana duk wani abu wanda za a iya kirga shi wauta ne, to kada yayi. Manzo Allah sai ya ce wa inimru'un qatalahu aw shatamahu, idan aka samu wani ya ringa fada da shi, ya ringa rikici da shi, ko ya zage shi, manzo Allah ya ce fal yaqul inni sa'im inni sa'im, ya ce masa ni dai azumi nake, ni dai azumi nake. Kuma wannan zai fito fili ne ya fada masa, ya ce masa inni sa'im inni sa'im, ni mai azumi ne, ni mai azumi ne. Domin shi mai azumi irin waɗannan hayaniya ba ta dace da shi ba. Manzo Allah sai ya ce wallazi nafsi bi yadi, yace rantsuwa nake da Ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa. Wallazi nafsi bi yadihi, rantsuwa nake da Ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa. Sai yace la khuluqu famis sa'im atyabu inda Allahi min rihil misk, lalle warin bakin mai azumi agun Allah yafi almiski kanshi. Ubangiji ta'ala sai yace yatruku da'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajal, wato bawana ya daina ci, ya daina sha, ya kaurace ma shahawarsa saboda ni. Don haka sai yace asiyamu li wa ana ajizi bihi, azumi nawa ne, ni zan sakauta ma bawana game da shi. To don haka a takaice wannan hadisi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana tabbatar mana fadala ta azumi, cewa azumi garkuwa ne tsakanin bawa da wutar jahannama a ranar kiyama, wanda duk kai kawon da muke shi ne fatan da muke Allah ya tsiratar da mu game da wutar jahannama, aljanna ta zamanto makomar mu. To don haka anan sai ka sanya azumi yana ɗaya daga cikin abin da ke nisanta bawa game da wutar jahannama a ranar kiyama. Sannan hadisi na uku, hadisin Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi, Allah ya kara masa yadda, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ke cewa inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sa'imuna yawm al-qiyama. Manzon Allah ya ce kusan da cewa a aljanna, wato akwai wata kofa ta musamman, wannan kofa manzon Allah ya ce ana kiranta da suna ar-rayyan, sunanta ar-rayyan. An gane ku? Shi lafazin ar-rayyan an ciro shi ne daga ar-rayyu, in aka ce ar-rayyu shine koshi da ruwa kenan. To dan haka ita wannan kofa Allah ya ambace ta da suna ar-rayyan. Sai yace yadkhulu minhu as-sa'imuna yawmal qiyama, masu azumi za su shiga aljanna ta wannan kofa a ranar kiyama. Ita ko aljanna, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana bayani, tana da kofofi guda takwas. To daga cikin kofofinta guda takwas, Allah sai ya ware wata kofa ta musamman, ya rada mata suna ar-rayyan. Ta wannan kofa masu azumi za su shiga aljanna a ranar kiyama. Manzon Allah ya ce la yadkhulu minhu ahadun ghayruhu, babu wanda zai shiga aljanna ta wannan kofa, ko da ya cancanci shiga aljanna, manzon Allah ya ce in ba masu azumi ba. Ko da ka cancanci shiga aljanna, in dai a rayuwarka baka yi azumi ba, to ba za ka shiga aljanna ta wannan kofa ba. Manzon Allah ya ce idan kiyama ta yi, ya ce za a faɗa aina sa'imun, ina masu azumi suke. manzo Allah yace fa ya kumuna masu azumi sai su taso su tsaya sai a ce da su ga kofar ku wanda za ku shiga aljanna masu azumi sai su wuce su shiga manzo Allah yace fa iza dakalu ughlika idan sun shiga aljanna sai a kulle wannan kofa falam yadkhul minhu ahad ba wanda zai shiga aljanna ta wannan kofa in ba masu azumi ba walillahi almasalul a'la kaddar cewa yau taro ne akai za a yi wata haduwa a wani gida yana da kofofi sai aka ware wata kofa aka ce wannan kofa ta shugabanni ne in banda waɗanda suke suwana suwana ba wanda zai shigo wannan kofa idan adadin waɗanda aka kebance musu wannan kofa sun shige menene zai biyo baya kulle kofar za a yi idan an kulle ba wanda zai shigo ta wannan kofa to wannan kadai wannan hadisi ya isa ya nuna mana fadala ta azumi wanda masu azumi Allah ya kebance musu kofa ta musamman daga cikin kofofin aljanna guda takwas saboda karramawa saboda girmamawa da darjantawa agun Allah subhanahu wa ta'ala wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim hadisi na hudu hadisin Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda ke fada naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na fada man sama yawman fi sabilillahi ba'adallahu wajhahu anin nar 70 kharifa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace duk wanda ya azumci daidai da yini daya fi sabilillahi saboda Allah ko kuma fi sabilillahi a yaki na daukaka addinin Allah duk mutumin da yayi azumin daidai da yini daya to sakamakon sa ba'adallahu wajhahu anin nar 70 kharifa Allah zai nisanta fuskar sa gabarin wutar jahannama tafiyar shekara 70 azumi ɗaya tak da mutum zai yi saboda Allah ubangiji ta'ala sai ya nisanta fuskar shi tsakanin shi da wuta tafiyar shekara 70 to kaddara cewa azumi 10 ne kai saboda Allah tafiyar shekara 700 Allah zai nisanta tsakanin fuskar bawa da wutar jahannama wanda fa Allah ya faɗa mana fa man zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faza duk wanda aka nisanta shi gabarin wuta a wannan yini aka shigar da shi aljannatu tabbas wato ya rabauta don haka duk wanda Allah ya ce an nisanta shi ga wutar jahannama to ka tabbata cewa makomar shi ita ce aljanna to don haka wannan hadisi yana nuna mana azumi sababi ne wanda yake nisanta bawa gabarin wutar jahannama a ranar kiyama azumi ɗaya tak in mutum yayi saboda Allah to Allah zai nisanta shi tsakanin shi da wuta tafiyar shekara 70 haka hadisi na biyar hadisin Abu Umama Allah ya kara masa yadda daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ke fada man sama yawman fi sabilillahi ja'ala Allahu bainahu wa bainan nari khandaqan kama baina as-sama'i wal ardi manzo Allah yake cewa duk wanda yayi azumin yini daya saboda Allah to Allah zai sanya tsakanin shi da wutar jahannama zai sanya wata ganuwa wato tsakanin shi da wutar jahannama idan aka ce ganuwa katar rami kenan wanda doki ma bai isa bai ketara to Allah zai sanya wani katar rami tsakanin shi da wutar jahannama manzo Allah sai ya ce kama baina sama'i wal ard wato fadin wannan rami manzo Allah ya ce kamar tazarar da take tsakanin sama da ƙasa wanda ya zo a hadisi tazarar da take tsakanin doren ƙasa zuwa sama ta farko tafiyar shekara 500 to duk wanda ya azumci yini daya saboda Allah Allah zai sanya wani katar rami ya zamanto shine garkuwa tsakanin shi da wutar jahannama fadin wannan rami tafiyar shekara 500 wannan hadisi yana cikin sunan Tirmidhi hadisi ne ingantacce kamar yadda Sheikh Nasir Allah ya ji kansa ya inganta shi a cikin as-silsila as-sahiha hadisi na shida shine hadisin Abu Umama Allah ya kara masa yadda ke fada lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada yake cewa alayka bil hijra fa innahu la misla laha manzo Allah yake cewa ka lazumci yin hijira yace domin ita hijira ho babu wani abu wanda yake kama da ita a wajen lada hijira ku a hakika kaurace ma duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala yayi hani kamar yana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa fal muhajir man hajara manaha Allahu anhu, me hijira shine mutumin da ya kaurace ma duk abin da Allah ya hana. To shine ana manzo Allah yace alayka bil hijra, ka lazumci hijira, ma'ana kaurace ma duk abin da Allah ya yi hani. Sai yace fa innahu la misla laha, hijira babu wani abu da ya kama da ita a wajen lada. Sai yace alayka bis sawmi, manzo Allah yace ka lazumci yin azumi. Sai yace fa innahu la misla lahu, azumi babu wani abu da ya kama da shi a wajen lada. A duk wani abu da ka sani mai lada a gun Allah subhanahu wa ta'ala, to babu abin da ya kai azumi. Sannan manzo Allah ya ce alayka bis sujud, ka lazumci yin sujada, ma'ana yin sallah. Sai ya ce fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha daraja wa hatta anka biha khati'a. Ya ce domin ba za ka yi sujada, sujada face sai Allah ya ɗaukaka darajarka, kuma sai Allah ya shafe ma zunubanka. To dan haka wannan hadisi yana nuna fadla ta azumi, domin manzo Allah ya faɗa yana cewa alayka bis sawmi fa innahu la misla lahu, ka lazumci yin azumi domin azumi babu abin da ya kama da shi a wajen lada. Hadisi na bakwai, hadisin Abdullahi ibn Amr ibn al-As, Allah ya kara musu yadda yake faɗa, lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace as-siyam wal qur'an yashfa'ani lil abdi yawm al-qiyama. Manzo Allah ya ce azumi da karatun Al-Qur'ani wato suna ceton bawa a ranar kiyama. Duk wanda ya lazumci yin azumi da wanda ya dukufa akan karanta Al-Qur'ani da fahimtar abin da yake cikin sa da yin aiki da dokokin da ya kunsa, to za su cece shi a ranar kiyama. Shine yace as-siyamu wal-Qur'an yashfa'ani lil abdi yawmal kiyama, azumi da Qur'ani suna ceton bawa a ranar kiyama. Manzo Allah ya ce ya kulu siyam, idan an wayi gari kiyama azumi zai zo ya shige ma me yi shiga ba a zogon Allah subhanahu wa ta'ala. Zai ce ay rab, ya ubangijina, mana'atuhu ta'ama washahawa fashafi'ini fihi. Zai ce ya ubangijina, bawanka na hana shi ci da sha, na hana shi kusantar shahawarsa, ya Allah ka bani cetonsa, ya Allah ka bani cetonsa. Wa yaqulu alquran, shi ma qur'ani sai ya shige ma mai karatun shi gaba, sai ya ce mana'atuhu an-nawma bil-layl fashafi'ini fi, ya Allah na hana shi bacci a cikin dare, ya Allah ka bani cetonsa. Qala manzo Allah ya ce fayushaffa'ani, za a ba azumi da alqur'ani ceton ma'abucin su. Duk wanda ya lazumci yin azumi a rayuwarsa ta duniya, ya kiyaye azumi na farilla wanda Allah ya farlanta masa, ya ringa yawaita azumi na nafila, to azumi zai shige masa gaba a ranar kiyama, ya nemi cetonsa a gun Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To dan haka a takaice waɗannan hadisai kaɗan ne daga cikin hadisan da suke nuna fadala ta azumi. Abu na uku shine karkasuwar azumi. Shi azumi ya kasu kashi biyu, akwai azumi na farilla, akwai azumi wanda yake na nafila. Shi azumi na farilla ya kasu kashi uku, farko dai akwai azumi na Ramadan, na biyu akwai azumi wanda yake na kaffara, wanda ita ma kaffara kusan kala hudu ce zuwa biyar. Akwai kaffara ta kisan kai, kisa wanda yake na kuskure, na duk wanda bai samu babba wanda zai yanta mumini a sababin kisa da yayi na kuskure, to zai yi azumin wata biyu a jere. Akwai kafara ta zihari, mutumin da ya kamanta matar shi da wadda ta haramta gare shi, kamar yace in har na kwanta da ke, kamar misali yace bayan ki kamar bayan mahaifiya ta yake, to shi ma anan farko ya yanta bawa, in ba zai iya yanta bawa ba ya ciyar da miskini 60, idan ba zai iya ciyar da miskini 60 sai ya azumin wata biyu a jere. Sannan akwai kafara ta rantsuwa, idan mutum yayi rantsuwa zai aikata abu kaza, ya kasa aikatawa, to akwai kafara a kansa. Wannan kafara shine yan tabawa, ko ciyar da miskini 10, ko tufatar da su. Idan bai samu ɗaya daga cikin wannan uku, to zai yi azumi uku. Sannan akwai kafara wato ta kashe farauta, kamar yanda a cikin aiki na haji, haka kuma a cikin abin da ya shafi wato shine wato a takaice dai kenan anan mun zana kafara kamar kusan kala hudu. Sannan akwai azumi wanda yake na addawal, duk mutumin da ya ci ma kansa alwashin yin azumi to wannan azumi ya zama wajibi a kansa. Misali mutum ne ba shi da lafiya ya ce Allah kana da alkawali a kaina, in ka bani lafiya zan yi azumi 7 saboda kai, to idan ya samu lafiya yin wannan azumi ya zama wajibi a kansa. Kina a takaice wannan shine azumi wanda yake na farilla, azumi na Ramadan, azumi na kafara, azumi na addawal. Sannan kuma akwai azumi na nafila wanda shi ma insha Allahu bayani zai zo a kansa, kalaluwa ne da dama waɗanda suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan abu na hudu shine abin da ya shafi hukuncin azumi na Ramadan. Kina abin da muke tunkara nan da dan lokaci, shi azumi na Ramadan wajibi ne domin rukuni ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar. Dalilin da yake tabbatar da wajibcin azumi na Ramadan ita ce ayar da malam ya shigo mana da ita a farkon baba, fadar Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Ubangiji ta'ala ya ce ya ku mu'minai, ku san da cewa an farlanta muku azumi. Lafazin kutiba bi ma'ana furida, an farlanta muku azumi. Sai yace kama kutiba alal ladina min qablikum, kamar yanda aka farlanta ma waɗanda ke gabaninku, wato na annabawa da sauran al'ummu. Wannan gaba tana nuna mana dangane da wannan ibada ba mu bane ba farau, al'ummun da suka gabace mu su ma Allah ya farlanta musu azumi. Sai yace la'allakum tattaqun, wato dan ku kare kanku game da azabar Ubangijinku a ranar kiyama. Wanda kar mu manta hadisi ya gabata manzon Allah ya faɗa mana as-sawmu junna, azumi garkuwa ne tsakanin bawa da azabar Ubangiji subhanahu wata'ala a ranar kiyama. To shine anan Allah ya ce mana ya ayyuhallazina amanu, ya ku mu'minai, kutiba alaikumus siyamu, ku san da cewa an farlanta muku azumi, kama kutiba alal ladina min qablikum, tamkar yanda aka farlanta ma waɗanda ke gabaninku na al'ummu. Sai yace la'allakum tattaqun, dan ku kare kanku game da azabar Ubangijinku. Sai yace ayyaman ma'adudat, ayyaman anan mansubun ne al-dhar, ay fi ayyamin ma'adudat, wannan azumi an farlanta muku ne a cikin wasu ƴan kwanuka waɗanda suke kididdigaggu, ba shekara ba za ku yi kuna azumi, a wasu kwanuka ne waɗanda suke kididdigaggu waɗanda za a iya lissafa su da yatsa, kwana 30 ko kuma 30 ba daya. Ubangiji ta'ala sai ya ce faman kana minkum maridan, kenan ana iya diba littafin tunda a cikin littafin ne ayar da malam ya zo da ita a farko, kenan faman kana minkum maridan, yace duk wanda ya kasance daga cikin ku ba shi da lafiya, aw ala safarin, ko kuma yana kan hali na bulaguro. Ubangiji ta'ala yace fa'iddatun min ayyamin ukhar, na kansa kilga wasu kwanuka na daban domin rama iya adadin azumin da ya sha saboda rashin lafiya ko kuma domin hali wanda yake na bulaguro. An gane ko? Kenan anan duk wanda aka ce Ramadan ya kama ba shi da lafiya ko yana kan halin bulaguro, to ya tabbata cewa ya zama wajibi a kansa ya lissafa wasu kwanuka na daban domin ya rama iya adadin azumin da ya sha saboda wannan rashin lafiya ko kuma saboda wannan hali na bulaguro da yake ciki. Shine yace faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Sai yace wa alal ladina yudiqunahu fidyatun ta'amu miskin, na kan waɗanda suke da ikon yin azumi suka ki, Ubangiji ta'ala yace na kansu, wato shine fansa. Micece fansar? Shine ciyar da miskini. Menene gwalgwadan abin da zai ciyar da miskini? Shine mudu ɗaya da zai bayar da shi ga miskini. Wannan a farkon musulunci kenan. A farkon musulunci Allah ya farlanta mana azumi uku a kowane wata, shine iya abin da Allah ya farlanta ma mu'minai, yin azumi uku a kowane wata kuma da azumin Ashura. Wannan shine farkon abin da Allah ya farlanta ma mu'minai a farkon musulunci. kamar yanda hadisi suka inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka. To da Allah ya farlanta azumi wanda yake na Ramadan, a farko sai aka farlanta azumi na Ramadan, da aka farlanta azumi na Ramadan sai aka shafe hukuncin yin azumi uku da Allah ya wajabta ma muminai a kowane wata da shi azumin Ashura, sai aka shafe hukuncin shi, sai ya zamanto shi yin azumi uku a kowane wata kenan sunna ce mustahabba in ka so ka yi. Hakanan shi ma azumin Ashura sai ya zamanto kenan azumi ne wanda yake na nafila. To shi na Ramadan da aka farlanta shi kuma sai ya zamanto akan zabi, wanda yake cikin hali na bulaguro ko ba shi da lafiya, to shi wannan zai lissafa wasu kwanuka na daban domin ya rama. Wanda kuma yake da ikon yi, to shi kuma Allah sai ya bashi zabi, ko mutum ya yi azumi ko kuma ya ciyar da miskini. Zabi ne aka baka, in kana so ka yi azumin, in kuma kana so sai ka ciyar da miskini. Ciyar da miskini shi ne madadin azumi. Shi ne ya ce wa alal ladhina yuqunahu, na ga waɗanda suke da ikon yin azumi suka ƙi, fidyatun ta'amu miskin, na kansu fansa shi ne ciyar da miskini. Haka kawai sai ka ƙi, sai ka ba da mudu ɗaya ga miskini. Haka Allah ya ba muminai zaɓi a farkon farlanta azumi na Ramadan. Sai ya ce faman taqawwa khairan, duk wanda ya daɗa wani alkhairi ya nemi kusaci ga Ubangijinsa, maimakon an ce ka ba da mudu ɗaya ga miskini, sai ka ce kai bari ma in ba shi sa'i guda mudu huɗu, Ubangiji ta'ala ya ce fa huwa khairullah, wannan abin da ya ƙara shi ne ya fiye masa alkhairi. Idan aka ce ka ba da mudu ɗaya, in ka ba da mudu biyu, wannan mudu ɗaya da ka ƙara ta wannan shi ne ya fiye maka alkhairi a gun Allah subhanahu wa ta'ala. An gane kuma maimakon ka ba da mudu ɗaya sai ka ba da mudu huɗu, ko ka ba da mudu goma ko sama da haka, ko maimakon a ce ka ba da mudu ɗaya sai ka ba da buhu ɗaya, Ubangiji ta'ala ya ce wannan abin da ka ƙara to shi ya fiye maka alkhairi. Sai ya ce wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamu, Ubangiji ta'ala ya ce da za ku yi azumin shi ne ya fiye muku alkhairi in har kun san da haka. Kenan maimakon zaɓi da aka baka ka yi azumi ko ka ciyar da miskini, to Allah sai ya nuna mana ka yi azumin shi ne ya fi. Shi ne ya ce wa anta sumu khairul lakum, da za ku yi azumin shi ne ya fiye muku alkhairi in kuntum ta'lamun, in har kun kasance kun san da haka. Ubangiji ta'ala sai ya ce shahru ramadan allazi unzila fihi alquran, watan ramadan shi ne watan da aka saukar da alqurani a cikinsa. Me Allah yake nihi a nan? Allah yana nihi ya nuna mana girman wannan wata da albarkarsa a gun Allah subhanahu wa ta'ala da darajarsa da matsayinsa. Shi ne ya ce shahru ramadan allazi unzila fihi alquran, watan ramadan shi ne watan da aka saukar da alqurani a cikinsa. Hudan linnas, shi ko alqurani an saukar da shi ne domin shiryar da mutane, domin shiriya ce wadda take maganin bata. Hudan linnas, sai ya ce wa bayyinatin minal huda, kuma hujjoji ne game da shiriya, ma'ana hanya wadda Ubangiji subhanahu wata'ala ya saita bayinsa akanta. Wa bayyinatin minal huda, sai ya ce wal furqan, kuma alqur'ani an saukar da shi ne domin wato rabe tsakanin gaskiya da ƙarya. Sai ya ce faman shahida minkum ash-shahra, duk wanda ya halarci tsayawar wata daga cikin ku, Ubangiji ta'ala ya ce fale sun hutu ya azumce shi, duk wanda ya halarci tsayawar wannan wata na Ramadan Ubangiji ta'ala ya ce ya azumce shi. Me ake nihi da shahida minkum ash-shahra, ba'ana watan Ramadan ya kama, kana halin zaman gida baka kan bulaguro, kuma kana cikin koshin lafiya baka cikin rashin lafiya, to ka tabbata ya zama wajibi akan ka ka azumci wannan wata. Idan mace ce ce bata cikin jinin al'ada, bata cikin hali wanda yake na jinin biki, to ta tabbata azumtar wannan wata ya zama wajibi akan ta. Lafazin shahida anan ba ana nihi gani da ido ba, a'a, abinda ake nihi faman shahida minkum ash-shahra, duk wanda ya halarci tsayawar wata, kenan kana zaune a zaman gida baka cikin bulaguro kuma baka cikin rashin lafiya, to anan Ubangiji ta'ala ya ce faliya sumu, wato ya azumci wannan wata. Kaga wannan ita ce gaba ta biyu wadda take tabbatar da wajabcin azumtar wata na Ramadan. Tunda anan umarni ne Allah ya ce fa man shahida minkum shahra faliya sumu, ma'ana ya azumce shi. Idan ko umarni ya zo daga Allah ko daga manzansa, iya abin da yake fa'idantarwa shi ne wajabci. Sai ya ce wa man kana maridan, duk wanda ya kasance ba shi da lafiya, aw ala safarin, ko yana kan hali na bulaguro, ya sha azumi saboda rashin lafiyar ko kuma saboda bulaguron da yake ciki, fa iddatun min ayyamin ukhar, Ubangiji ta'ala ya ce na kansa kilga wasu kwanuka na daban domin rama adadin abin da ya sha. Sai ya ce yuridullahu bikum al-yusra, Allah yana nihin sauki ne game da ku, wala yuridu bikum al-usra, baya nihin tsanani game da ku. Don haka Allah ya mana rangwame cewa in ba mu da lafiya, rashin lafiyar da ba ma iya azumi, to an mana rangwame mu aje. Haka in muna kan hali na bulaguro, to Allah ya mana rangwamen cewa mu aje azumi. Wannan sauki ne Allah yake nihi da mu, shine yace yuridullahu bikum al-yusra, Allah na nihin sauƙaƙawa da ku, wala yuridu bikum al-usra, kuma baya nihin tsanantawa da ku. Don haka ya muku rangwame in ba ku da lafiya ko kuna kan hali na bulaguro, ku aje azumi, bayan haka ku kilga wasu kwanuka ku rama. Sai ya ce wali tukumilul idda, kuma dan wato ku cika kididdiga na watan, kenan Allah ya ce murama mu kilga wasu kwanuka na daban, wato sai murama. Misali rashin lafiya ta kwantar da kai a cikin Ramadan, ka sha azumi goma, to bayan wucewar Ramadan sai ka kilga wasu kwanuka goma ka rama su, wasu kwanuka na daban, kenan sai ka rama iya wannan adadin azumin da ka sha. Shine ya ce yuridullahu bikum al-yusra, wala yuridu bikum al-usra, sai ya ce wali tukmilul idda, Allah ya shar'anta muku rama adadin abin da kuka sha don ku cike kididdigar shi watan. Wali tukabbirullaha ala ma hadakum, kuma don ku girmama ubangijinku saboda shiryar wadda ya muku. Wala allakum tashkurun, kuma don ku gode ma ubangijinku akan ni'imomin da ya jaddada muku. Don haka wannan ba karamar ni'ima bace da Allah subhanahu wata'ala ya mana. A takaice, wannan aya ita ce dalilin da ke tabbatar da wajabcin wato azumi wanda yake na Ramadan. Haka daga cikin hadisai fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, hadisin Abdullahi dan Umar, buniyal islamu ala khams, shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus sala wa ita'uz zaka wa hajjul baiti wa sawm ramadan. Wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kilga azumin Ramadan, gimshiki ne daga cikin gimshikan musulunci guda biyar wanda musulunci musulmi baya tabbata sai ya gina shi a kansu. Haka hadisin Talha ibn Ubaidillah, Allah ya kara masa yadda, wanda wani balaraban kauye ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Farko ya ce ya Rasulallah, akbirni ma za fardallahu alayya minas sala, ya ce ya manzan Allah bani labari game da abin da Allah ya farlanta min na sallah. Faqala, sai manzan Allah ya ce masa as-salawatul khams, Allah ya farlanta maka salloli biyar a tsawon yini da dare. Sai ya ce fa hal alayya ghayruha, ya manzan Allah bayan waɗannan salloli biyar ko akwai wata sallah a kaina wanda Allah ya dora mu? Manzan Allah ya ce masa a'a, illa an taqwa, sai dai in nafila zaka yi, amma iya wannan sallah biyar ita ce iya abin da Allah ya farlanta maka. Sannan sai ya ce fa akhbirni ma za fardallahu alayya min as-siyam, ya ce ya manzan Allah ba ni labari game da abin da Allah ya farlanta min na azumi. Faqala, sai manzan Allah ya ce masa shahru ramadan, wata na Ramadan shi kadai ne Allah ya farlanta maka da kai. Sai ya ce fa hal alayya ghayruhu, shin bayan wata na Ramadan ko akwai wani azumi a kaina wanda Allah ya farlanta mu? Manzo Allah ya ce masa a'a, illa an taqwa, sai dai in nafila zaka yi, amma iya abin da Allah ya farlanta maka, wato shine azumi wanda yake na Ramadan. Sannan sai ya ce ya Rasulullahi, ba ni labari game da abin da Allah ya farlanta mu na zakka, abin da Allah ya farlanta mu? Manzo Allah sai ya ce masa, Allah ya farlanta maka zakka, wadda zaka fitar da ita daga cikin dukiyarka. Sai ya ce, shin ko akwai wani abu a kaina bayan ita wannan zakka? Manzo Allah ya ce, a sai dai in sadaka ta nafila za ka yi. Wannan sahabi sai ya juya baya yake cewa, wallazi akramaka, rantsuwa nake da Ubangijin da ya girmama ka, ya Manzo Allah. Ya ce, la ataqawwa'u shay'an wala anqusu mimma faradallahu alayya shay'an. Ya ce, ba zan zo da wani abu na nafila kuma ba zan tauye komai daga cikin abin da Allah ya farlanta mu. Ya juya baya Manzo Allah sai yake cewa, aflaha in sadaqa, ko kuma audakhala aljannata in sadaqa. Manzo Allah ya ce, in har yayi gaskiya ya tsare wannan abin da Allah ya farlanta masa, Manzo Allah ya ce, to ya rabauta da gidan aljanna. Wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim. Don haka wannan hadisi yana tabbatar da wato azumi na Ramadan farilla ne, kamar yadda anan Manzo Allah ya tabbatar masa cewa iya abin da Allah ya farlanta maka shine azumi wanda yake na Ramadan. Abu na shida wato shine tsawatarwa game da wato shine rashin yin azumi a cikin Ramadan ba tare da wani hamzari ba, mutum yake daukan azumi ko kuma cin abinci, an gane ko? Ma'ana rashin yin azumi kuma ba tare da wani hamzari da zai hana mutum yin azumi a cikin Ramadan. Shine hadisin Abu Umama Al-Bahili, Allah ya kara masa yadda, yake cewa, naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na faɗa, baina ana sa'imun, manzon Allah ya ce, wani lokaci ina cikin bacci, manzon Allah ya ce, atani rajulani, sai wani mazaje biyu suka zo min, nayi mafarkin wasu mazaje biyu suka zo da ni, suka zo min. Manzo Allah ya ce, waɗannan mazaje biyu, fa akhadha bi dhaba'ayya, wato sai suka kama damatsuna, ma'ana suka kama damtsina, wannan ya kama damtsan shi na dama, wannan ya kama damtsan Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama na hagu. Fa ataya bi jabalan wa'ran, Manzo Allah ya ce sai suka je gun wani dutsi wanda yake mai kaushi, dutsin da baya iya hayuwa. Fa qala, sai suka ce, is'ad, suka ce masa, hau wannan dutsi. Manzo Allah sai ya ce, inni la udiquhu, nace da su ni fa bana iya hawa wannan dutsi. Fa qala, sai manzo Allah yake fada, suka fada masa, suka ce, inna sanusahiluhu laka, za mu saukaka maka yanda zaka hau wannan dutsi. A lokacin nan suka kama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, suka hau wannan dutsi da shi. Yace, hatta idza kuntu fi sawa'il jabali, manzo Allah yace, lokacin da muka kai kololuwar wannan dutsi, manzo Allah yace, idzan bi aswatin shadidati, sai na ji wasu muryoyi masu tsanani. Qultu, sai nace, ma hadhihi al-aswat, wannan wace murya ce mai tsanani nake ji? Qalu, sai suka ce da ni, haza wa'u ahlin nar, wannan ai ruri ne na ƴan wuta, ma'ana ƙara ne, kuka ne wanda yake na ƴan wuta. Wal iyazu billah. Thumma talaqa bi, yace sannan sai suka tafi da ni. Fa idza ana bi qaumin mu'allaqina bi araqibihim, manzo Allah yace, kawai sai naga wasu mutane wato an rataye su da kagararsu. Kagara wannan jijiya wadda take ta diddige, an rataye su, kamar yanda in an fede dabba ake soka wata kugiya kenan, a rataye shi, haka aka rataye su. Wal iyazu billahi, kan a kasa an rataye su da kagararsu. Mushaqqaqatun ashdaquhum, manzo Allah ya ce, gehin bakin su an tsaga. Tasilu ashdaquhum dama, bakin yana zubar da jini. Qala, sai manzo Allah ya ce, qultu, sai na tambayi waɗannan mutane biyu, nace, man ha'ula'i, waɗannan ku suwa ne? Qala, sai ya ce, allazina yufdiruna qabla tahillati sawmihim, waɗannan su ne waɗanda suke yin buɗe baki kafin lokacin buɗe baki, kafin rana ta fada, waɗanda suke gaggawa su yi buɗe baki kafin a tabbatar da cewa rana ta fada. Manzo Allah aka fada ma manzo Allah, aka ce waɗannan su ne wanda aka rataye su da kagararsu, aka tsaga wato gehin bakinsu gaba daya, jini yana zuba, ana musu irin wannan azaba. To wannan fa ana maganar waɗanda suka wuni da azumi, maimakon su yi haƙuri har rana ta fada, a tabbatar da cewa rana ta fada, sannan ayi bude baki. To wannan masu gaugawar bude baki kafin a tabbatar da fadawar rana, su ne Allah ya tanada musu wannan azaba. To ina ga waɗanda kwata-kwata ba sa yin azumin a cikin wata na Ramadan, kuma alhali babu wani uzuri da zai hana su. Wannan hadisi hadisi ne ingantacce, kamar yadda Ibn Khuzaima wato ya fitar da wannan hadisi a cikin wato littafinsa wanda yake ingantacce. Don haka kuma za mu iske a cikin ladabba na azumi, an so gaggauta buɗe baki. Gaggauta buɗe baki sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da zaran an waiwaya yamma, ba a ganin kaskon rana, an tabbata cewa babu wani girgije ko wani hazo ko wani dutse ko wata itaciya da ta kare kaskon rana, an tabbata rana ta fada, to anan abin da yake sunna a yi gaugawa, a yi buɗe baki, kar a yi latti. An gane ko? Indai an tabbatar da rana ta fada. To don haka a takaice wannan yana nuna mana kenan girman azaba wadda Allah ya tanada ga waɗanda wato suke yin buɗe baki kafin a tabbatar da fadawar rana. To don haka wannan yana nuna kenan girman azaba ga waɗanda babu wani hamzari wanda zai hana su azumi, kuma su ƙi yin azumi a cikin wata wanda yake na Ramadan. Insha Allah kenan ƴan uwa, abin da ya dan rage na ladabba na azumi da sauransu insha Allah kenan za su zo a darasi na gaba. Nan za mu dakata, da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaika.